We are also into talks with friendly nations to equip you optimally for efficiency and effectiveness in the various operations that you are undertaking.
Shugaban Nigeria Muhammadu Buhari kenan ke jawabi yayin bude taron babban hafsan sojin kasa da ma baki daya manyan komandojin sojojin kasar inda ke bada tabbacin cewar koda baya ga hobbasa da ake yi na inganta ma'aikatar samar da makamai ta Nigeria. Shugaban kasar ya ce ana ci gaba da magana da wasu manyan kasashen duniya kawayen Najeriya don samarwa sojojin isassu kuma ingantattun kayan aiki don ci gaba da tunkarar kalubalen tsaro da ke addabar kasar.
Some of the equipment and platforms procured are now being delivered.
Shugaba Buhari, wanda babban hafsan hafsoshin tsaro na Najeriya, General Loki Rabowo kilce shi, ya ce tuni ma wasu daga cikin kayayyakin yakin sun iso Najeriya. Yayin kuma da sauran nan ba da jimawa ba za su karaso. Yana mai nusar da Dakarun cewar abu ne muhimmi aiki tare cikin haɗin kai da kuma musayar bayanan sirri, wanda hakan yace shi zai bada damar murkushe duk wani tsagerenci da ta'addanci. Tun da farko cikin jawabinsa, babban hafsan hafsoshin sojin kasa na Najeriya, Lieutenant General Faruk Yahaya, ya ce wannan shekara ta kasancewa mayakan mai cike da faɗi tashi.
The year 2021 has been a year full of activity for the Nigerian Army. The military, indeed, the Nigerian Army has witnessed enormous security challenges ranging from increased banditry activities, kidnapping for ransom.
Sojojin, inji General Yahaya, sun fuskanci kalubale iri-iri, kama daga karuwar aika-aikar 'yan bindiga daɗi, masu garkuwa da mutane da ma ta'asar 'yan awalan yamarin na IPOB. Amma duk da haka General Faruk Yahaya ya ce sun samu nasara wurin tsare kasar, kasancewar tsare zaman lafiya kamar yadda ake cewa ya mafi zama kalubale akan cin nasara wurin yaki.
Maintaining the peace is more challenging than winning the war.
Yayin da ya bude wannan taro, an baje kolin wasu daga cikin kayakin yaki kamar motoci da roka-roka da ma bindigogi da sojojin suka sarrafa da hannunsu. Honorable Abdulrazak Namdas shine shugaban kwamitin sojoji na Majalisar Wakilan Najeriya.
Gaskiya suna kokari. Dama shugaban kasa ya kira cewa sojojin mu su yi kokari su tabbata suna yiwon su kayan su ta digi gida kar mu ce zamu ringa relying kan kayan da ke waje. To kaga akwai su kaya irin su drone, akwai su mashina, akwai su kayan yakin hadda wani su motoci. To kaga wannan yana da kyau, suna kokari.
Zade a shafe baki ɗayan wannan mako ana nazarin baki ɗayan irin yadda sojojin Najeriya suka tunkari matsalar tsaro a cikin wannan shekara, a kuma tsara yadda za a tunkari sha'anin tsaron a sabuwar shekara mai kamawa. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.